Maniya ta 158 na gungun kamfanonin sauki voyage ne jirgi ya bari a tasha a yayin hajjin shekarar 2022, duk da cewa sun samu visar da ke ba su izinin shiga Saudiya, labarin da ya sa ejojin sauki voyage da hukumar Al-Hazai wato Koho ke zargin juna da alhakin faruwarsa. Mafari kenan aka garzaya kotu, wacce bayan shafe watanni kusan uku tana sauraron bangarori ta baiwa sauki voyage gaskiya, kamar yadda shugaban kamfanin Sheikh Abbas Ibrahim ya bayyana a taron manema labarai.
Kotu ta yi magana, ta yi furuci cewa a mayamma Al-Hazai bayan Allah kudannan kudaden nasu kusan miliyon 518 da ɗan kai. Kowane alhaji abun da ya zuba ya samu kudaden nashi, saboda an ci haƙƙin shi bai samu tafiya ba, baya ga kuɗi, baya ga hajji. To saboda haka tace muna da gaskiya kuma su biya mu kudadanmu, kuma haddadiya wa kusan miliyon 95.
To sai dai a taron ƴan jaridar da shugaban hukumar Al-Hazai ta ƙasa Koho Alhaji Kai Gama Ibrahim ya kira, ya ce basu gamsu da hukuncin kotun ba, saboda haka tuni suka ɗauka ƙara zuwa kotu ta gaba.
Mun ji labari daga lawyer mu, abin da ya faru kuma mun ce ɗauka ƙara tantana kuma an dake shi. Zai mu kai mu goda ma juju shaida duk mun zuwa cikin kwantin wanda ya kai ƙara mu Arabi Saudita. Kuɗin da ke cikin akwant kinmu na transport ne shi, kuma ga shaida zan gwada muku shek, ga shi mun biya miliyan 111 na wannan transport, sun ba su kuɗin su. Kuɗin gida yana hannunsu, ba su taɓa zuwa mana kuɗin gidan nan ba. Kuɗin an kadar ma ba su taɓa zuwa mana shi ba, yana hannunsu. Akwai abin da yake ce marge beneficiary, wanda kowane mazata yana ba da 250 jika 250 na riba, yana hannunsu. Kenan abin da suke cewa ba mu zuwa musu ba, mu muna da shaidan cewa mu zuwa musu kuɗin. Bisan can rijiya na tsakanin mai jirgi, wannan kontrakin fa tsakanin mai jirgi ne da su ajansu ne. Kenan bisa wannan shaidan ba sai kama mu.
Wannan sabuwar dambarwa na wakana ne kwana ɗaya tak bayan babban taron da ya haɗa masu ruwa da tsaki a tsare-tsaren ayyukan haji, da nufin nemo bakin zaren warware tarin matsalolin da ke dabaibaye wannan haraka wacce ke gudana cikin yanayin tankiya a kowace shekara a nan Niger. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.